mataimakin babban secretary general na yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta biyu da sun ka kunshi jihohin Ogun da Lagos Adamu Ibrahim ya yi kira ga gwamnatin jihar Ogun da ta kafa wata hukuma ta musamman wato task force za ta kula tare da hukunta masu huru-hurun filaye a jihar Ogun. AIG Adamu Ibrahim ya yi wannan kiran ne a lokacin da ya kai wa gwamnan jihar Ogun Ibikunle Amosun ziyara a ofishinsa da ke Okemosun Abeokuta. Babban baturen yan sandan ya ce kafa irin wannan hukuma wato task force zai hana aikace-aikace masu kwashe filayen mutane waɗanda yawancinsu sun zo ne daga makwabtan jihohi. Mataimakin babban secretary general na yan sandan Najeriya ya kara da cewa masu kwashe filaye da yawa suna niyyar kwararowa zuwa jihar Ogun amma ɗaukar matakin hana su a cikin lokaci ya dakushe niyyar su kana kafa hukumar ta task force zai hana su cinkarin su babu babbaka a jihar Ogun. AIG Adamu Ibrahim ya buƙaci gwamnati ta jihar Ogun ta saya wa rundunar yan sanda ta jihar jiragen ruwa masu bindigogi don a shawo kan masu aikata laifuka a cikin ruwayen da ke jihar Ogun da yake mayar da jawabi. Gwamna Ibikunle Amosun ya ce gwamnatinsa za ta taimaka wa rundunar yan sandan da kayayyakin aiki don ta zama cikin shirin kota kwana a kowane lokaci. Gwamna Ibikunle Amosun ya ce suna aiki tare da shugabanni da jami'an yan sanda, aikin su fili yake karara saboda haka yana ganin nan ne ya kamata a taimaka musu. Gwamnan na jihar Ogun ya nuna damuwarsa game da aikace-aikacen yan ta'adda a cikin ruwa don haka ya nemi taimakon rundunar yan sandan don a sami zaman lafiya da kwanciyar hankali wanda zai baiwa masu zuba jari damar shigowa jihar. Su ko yan jihar su yi kwana da idanunsu biyu a rufe tun farko sai da mataimakin babban baturen yan sandan ya ziyarci hedikwatar yan sandan ta jihar Ogun inda ya tattauna da kwamishinan yan sanda na jihar Ogun Ahmed Iliyasu kafin ya zarce zuwa fadar gwamnatin jihar Ogun. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.